didn't know.
More music at
housesongs.com.
Kayan mai
that's an I don't enjoy it. Burukula la ba agana swati. Burukula la ba abinchika wene. Kafin ay darang ache kwanti. Kafin tay ahun ache tati. Nana kadi jaba kalar ro. Nana kadi jab ko kalar nera che. Masu siyanta sai sarati do ne.
Allah karim, Allah karik shayim, kaman arziki dunia da lahirah.